أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 21 ga watan Rabiul Awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1431 daidai da 7 ga watan March shekara ta 2010. wannan shine kaso na biyu daga cikin ainihin wato kasosuwan muqaddimar karatun littafin Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra ta Sheikh Al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, wadda a jiya muka fara ainihin wato bayani a kanta. Ina fatan wanda duke sauraron wannan kasar da kuma kallon shi ya yi ƙoƙari ya koma ya samu ainihin kasar ɗin farko, domin zai taimaka mishi wajen samar da kyakkyawar fahimtar mas'alolin da za mu tattauna ainihin a yau, wadda daga cikin abubuwan da muka tattauna a jiya shine bayani takaitacce dangane da tarihin shi malamin da ya rubuta wannan littafi, shine al-imamu Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sannan sai kuma bayanai da muka dauko dangane da shi wannan littafi na daga cikin ainihin dalilai masu tsawo waɗanda suka shafi littafin. Abin da yake magana shine yana sharhi ne dangane da tauhidi, kuma ɓangaren da ya fi bada ƙarfi dangane da tauhidi su ne ayoyi da hadisan da suka zo dangane da siffar Allah madaukakin sarki, musamman kuma siffofin da suka shafi ainihin as-sifatul khabariyya, wato siffofin da ke bada labarin cewa Allah a sama yake, Allah zai zo a ranar alƙiyama, Allah yana da ƙafa, Allah yana da hannu, Allah yana da ido, da makamantan waɗannan irin siffofi waɗanda mun yi gamsasshen bayani a kai irin rigingimin da rashin fahimta ta haifar a cikin ainihin addinin Musulunci. Sannan muka ji asalin sababin rubuta wannan littafi, da dama fatawa ce aka aiko mishi daga garin Hama, wadda ainihin wannan ya ja aka sanya wa littafin ainihin Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra. Sannan muka ji bayanin ƙayyade littafin da cewa Al-Kubra ɗin ba wani abu ne gaskiyar lamari sai don girmamawa, wato siffa ce ta girmamawa ga littafin. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A jiya na ɗauko mana wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci daga ainihin wato shi malamin da ke tahqiqin wannan littafi, wato Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin At-Tawajjil, wanda yake profesa ne na harkar aqida da kuma da'awa a cikin jami'ar Al-Imam Muhammad Saud Al-Islamiyya, Allah ya saka mishi da alkhairi. Waɗannan bayanai da na ɗauko mana wani mana bayani ne akan mujmalu mabahith al-kitab, wato a dunkule in aka dubi littafin ire-iren mas'alolin da ya bada muhimmanci wajen tattauna su, akwai mas'ala ta farko ita ce dangane da ta'sisi ko kuma ta'sili akan kafa ka'idar cewa asalin addini dai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga ainihin wurin Allah, wanda yake kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sharhi kamar yadda wannan na daga cikin aiki da ke cikin haƙƙoƙin manzo, ya tashi yayin sharhin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi, kamar yadda Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. An saukar ko mun saukar maka da littafi ga ainihin mutane don kai musu bayanin abinda aka saukar musu. Abinda aka saukar musu dinnan shine Al-Qur'ani da Sunna, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da bayani cikin fasaha da aiki a aikace da ainihin tambihi da fatawa da amsa da tambaya, duk ya ainihin ya sharhin wannan addini cikakken bayani yadda aka waye gari. Sahabban shi sun fi kowa fahimtar wannan ainihin addini bayan shi, sun fi kowa gano ma'ana ainihin addini. To waɗannan mas'alolin jama'a da muka fara tattauna su a jiya ɗin nan, saboda ganin muhimmancinsu lokaci ya ƙure mana a jiya, zan ɗauko su ɗungurungun ina karanta su ɗaya bayan ɗaya ne, domin muhimmancin waɗannan mas'alolin da yadda malam yake tattauna mana su yana son ya ba mu ainihin wato jimillar saƙon da littafin yake ɗauke da shi ne, abinda ake kira somin taɓi, wanda in ka ainihin karanta ka saurara zai taimake ka akan samar da kyakkyawar fahimta ga littafin tun kafin ainihin a fara karatun littafin. Malam Tawajjiri yake cewa laqad ibtada al-mu'allif kitabahu bi dhikri anna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qad ahkama bab al-iman billahi. Ibn Taymiyyah ya fara wannan littafi nashi da cewa lallai manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi cikakken bayani dangane da